Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko Nomad Kuniya FM ko kuma Dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar internet wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Mahmud Lalo ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce. Da farko dai ga labaran duniya.
Masu sauraro assalamu alaikum. Ga labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. Sojojin kasashen Afrika dake fada da kungiyar Boko Haram sun kaddamar da wani sabon hari. Ga wannan kungiyar sati daya bayan da harin da kungiyar ta kai inda ta kwace garin Boso na Jamhuriyar Nijar dake bakin iyakar Najeriya. Sojojin sun kaddamar da wannan hari ga kungiyar ta Boko Haram a kusa da Lake Chad da kuma dajin Sambisa dake cikin Najeriya. A wannan harin dai an kashe sojoji da yawan su kai 26 amma su kuma sun kashe ɗan Boko Haram din har su 55. Hukumar kula da ƴan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce mutane da yawan su kai 50 ne suka tsere suka bar muhallin su. Sojojin dai da su kai wannan hari su 1000 ne daga Kamaru, kana 2000 daga Chadi. Daya daga cikin manyan komandojin sojan kasar Kamaru, General Jacob Koji, dake arewacin kasar ya ce sojojin Nijar da na Chadi su ne za su afkawa babban tungan ƴan Boko Haram din dake Nijar, kana sojojinsa za su gudanar da samame a maboyarsu domin hana su sake jan daga, musamman a yankin dake Chad da kuma dajin Sambisa. Ya ce wannan aiki janifa domin korin yana da girman gaske. Koje ce wannan aiki yana cike da hatsari domin ƴan kungiyar ta Boko Haram sun daddasa babban mai a wurare daban-daban, kana suna amfani da rike mutane domin garkuwa da su. Yara da yawan gaske ne aka gani suna yi wa isk a kulli, suna saye da safan hannu ta dambe, suna waka, suna kiran sunan marigayi Muhammad Ali. Hakan na faruwa ne ko daidai lokacin da jerin gwanon motocin da ke biye da gawar Muhammad Ali ke zagayawa a cikin unguwarsu inda ya rayuwarsa, wato Louisville dake cikin jihar Kentucky a jiya Juma'a. Yaran dai sun yi jerin gwano kwatankwacin yadda motocin da ke bin wato motar da ke dauke da gawar Muhammad Ali da aka nannaɗa akwatin da gawar take ciki da wani kyalle da ke da rubutun Arabi. An zagaya da wannan gawa ta Ali a wuraren da suke da tasiri a gare shi lokacin rayuwarsa, musamman yana matashi. Ɗaya daga cikin ƴan gwansu da ke bakin titi lokacin da ake gittawa da wannan gawar, wato Glenda Victor, ta ce tana murnan ganin yadda marigayi ya tsara abubuwan rayuwarsa, wanda hakan ne tasiri ga mutane da yawan gaske a wannan wuri da ya yi rayuwarsa. Ita ma Virginia Vega cewa ta yi abubuwan da marigayin ya yi kafin mutuwarsa ya amfani mutanen wannan unguwa kwarai da gaske. Vega ta ce kowa ya san Muhammad Ali mutum ne mai son zaman lafiya, da ganin mutane sun amfana a kodayaushe. Ta ce ba taɓa ganin mutumin da ya rayu rayuwarsa ta yi tasiri ga mutane masu tarin yawa ba irin wannan ɗan taliki. Ta ce tana gida zaune ta hango jerin gwanon motocin gawar Ali, ta ce tilasta shiga cikin wannan tawaga domin ita ma ta kasance cikin tarihi. An yanke hukuncin ɗaurin sama da shekaru 2 ga wani ɗan Amurka amma haifaffen ƙasar Siriya domin miƙa makamai ga sojojin da ke yaƙi da shugaba Bashar al-Assad. Amin al-Burundi ya amsa laifinsa tun a cikin watan Janairun wannan shekara, na cewa ya saba wa dokar Amurka na fitar da kaya kira Amurka domin zuwa da su ƙasar Siriya. Wata babban kotu ce a nan Washington ta ɗaure wannan ɗan taliki har na tsawon watanni 32. Ba shakka Burundi ya amsa cewa shi da wasu mutanensa sun sayi kayayyakin fada na soja na dubban dalolin Amurka, ciki ko har da tabaran hangen nesa cikin dare, da rigar sulke da dai wasu kayayyakin da ka iya agazawa sojoji wajen yaƙi. Ya ce sun sayi waɗannan kayayyaki ne a tsakanin shekarar 2011 da shekarar 2013. Ya ce sun aike waɗannan kayayyaki ne ta jirgin fasinja wanda ya tashi daga nan Amurka zuwa ƙasar Turkiya, inda daga bisani suka aika da su ga 'yan tawaye da ke ƙoƙarin ganin sun kifar da gwamnatin Bashar al-Assad domin mai gurbinta da na addinin Musulunci tsantsa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Wata mata a jihar Florida da ke na Amurka ta amsa laifin leƙen asiri a madadin ƙasar China, wadda ta ce tana kuma aikata fasakwabrin kuɗaɗe. Ma'aikatar shari'a ta Amurka ta faɗa jiya Juma'a cewa matar mai suna Amin Yu ya shekaru 54 ta amsa cewa ita tana wa gwamnatin ƙasar China leƙen asiri musamman na satar fasahar kere-kere da kuma abubuwan da ke da nasaba da harkokin da ke cikin teku domin gudanar da wata jami'a da ke mallakar wata jiha a ƙasar ta China. Yu da take amsa laifinta ta ce ba shakka ta karbi wasu fasahan kere-kere a shekarar 2002 da kuma shekarar 2014 daga wasu kamfanoni da ke nan Amurka kuma ta kai su ƙasar ta China. Ta ce ta yi nasara haka ne ta sharawa hukumar kwastan ƙarya na ƙin faɗa musu ainihin abubuwan da take ɗauke da su kuma ta rage kuɗin fitan waɗannan kayayyaki. Mai gabatar da ƙara na jihar Florida Lee Bentley ya ce Yu ta samu ribar dubban daloli a wannan wato safarar da ta yi a jihar Orlando a madadin gwamnatin ƙasar China ta hanyar kaucewa dokokin shige da ficen kayayyaki na Amurka. Ma'aikatar ta ce muddin aka tabbatar da wannan laifi kan Yu za ta fuskanci hukuncin ɗaurin shekaru 10-20 a gidan yari. Shugaban Amurka Barack Obama ya amincewa manyan jami'an sojan Amurka da ke Afghanistan da su sassauta harin sama da suke kaiwa a ƙasar domin haɗa hannu da sojojin Afghanistan ɗin. Wannan sabon tsarin ya zo ne daidai da lokacin da aka kwashe watanni ana muhawara a kansa, wanda zai ƙara adadin harin da ake kaiwa ta sama ga 'yan Taliban. Kana ya baiwa sojojin Amurka daman ganin yadda za su yi aiki kafaɗa da kafaɗa da sojojin Afghanistan, sai dai shirin bai haɗa da sojojin ƙasa na Amurka ba. Wannan zai sake baiwa Amurka daman tantance matsayin rawar da take takawa a ƙasar ta Afghanistan shekara ɗaya bayan sojojin sun kammala aikinsu, inda za su bar sojojin Afghanistan ɗin su yaƙi 'yan Taliban. Wannan lamari kuma ya zo watanni 6 kafin lokacin da za a rage yawan sojojin Amurka da yawan su kai 9,800, waɗanda za a rage su zuwa 5,500 kamar yadda shugaba Obama ya ce. Ya ce za a kuma yi haka ne a cikin shekara mai zuwa idan Allah ya kai mu. Faɗa dai tsakanin sojojin Afghanistan da ƙungiyar Taliban kwanan nan sai ƙara ƙazanta yake yi. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce 'yan ƙasar Afghanistan su 3,545 ne aka kashe sakamakon wannan faɗan, kana 7,457 aka ji musu rauni a cikin shekarar 2015, kuma kusan dukkan 'yan Taliban ne suka yi wannan aika-aikan. Ƙungiyar Tarayyar Turai ta amince da ɗaukan tsauran matakai a kan mallakan bindigogi biyo bayan mummunan harin da aka kai a shekarar ta gabata a Paris da Brussels. Yawancin ministocin harkokin cikin gida na ƙasashen ƙungiyar waɗanda suka jefa ƙuri'a wajen taron sun amince da sabbin dokokin mallakan bindiga da ma sauran makamai. Kana sun buƙaci ƙasashen da su ƙara ƙaimi wajen ganin an daƙile shawagin bindigogi da ma makamai a ƙasashen nasu. Haka kuma ministocin sun amince cewa mafarauta ne kaɗai za a iya baiwa daman su mallaki bindiga. Ana sa ran wannan matakin ya rage kai da koman da ake samu na bindigogi a ƙasashen wannan ƙungiyar, musamman ma a kasuwanninsu na bayan fage, kamar yadda ministan ƙasar Dutch Ak van Da yake cewa, domin ko shi ne jagoranci taron na jiya Juma'a a Luxembourg. Wani sabon dokar da kuma ministan ke dubawa shi ne hana amfani da bindigar da aka jingine ta bayan an yi amfani da ita, a kuma sake farfaɗo da ita domin ci gaba da amfani da ita. Ministan ƙasar Faransa Benet Cazaveni ya ce muddin aka bi wannan dokar sau da ƙafa, to zai ƙara inganta matakan tsaro ga 'yan ƙasar da ke wannan ƙungiyar, musamman 'yan ta'adda da kuma ƙwararru wajen aikata ayyukan Asiya. A cikin hare-haren baya-bayan da aka kai a Paris a shekarar ta gabata, manya daga cikinsu ne na jaridar Charlie Hebdo a cikin watan Janairu, inda mutane suka mutu, sai kuma watanni 10 bayan haka na filin wasan ƙwallon ƙafa da kuma na gidan rawa, duka a cikin babban birnin Paris ɗin.
To, labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na A Bari Ya Huce.
Lafiya Ubangirma kai nake wadege.
Lafiya Ubangirma kai nake wadege.
Lafiya ya rabbana ilahi ya gare ka zanta roko kake biyan bukatu yin har na zo da koko ya rabbi kara kara mun dan ii da sako bibiya wa mai nisa har ta riski bako o mai naso a wakar nan ce wafa da dauko o mai nasarafa Allah ce da ni biko baitin yabon ba aiki ne ya ilahi dubi karka shafa roko na ziljada da hasbi ba nisan sa ta tace du yana shakalbi dai ruko da mai haske musu dafa habibi shi kadai ya san fili shamaki a gaibi ya wuce karantawa ko aja da jirgi lafiya uban girma kai nake wa bege tattaro dukan girma du da dawa karshe arzikin banu adam mai sufa a washi shugaban na farkon nan zamanin kasashe dole ne ya burge kaya wuce wa kushi furgitar gumaka ne korama a bashi shi ya sauka rayayye duniya a gushi bangure in sara bar arzikin halittu kaudabara mai karfi janjabin fatattu ka taho da mai kuya bayyanar fatattu dan amina sha aike ka wuce rubutu sha zaman ka kai ne dai sai da kai ne yantu kai na bawo komai na gashi na mutuntu shugaba komai ne waya kai ma aiki du cikin halittu kan waya aiki jaki bakan gizansa daukai ne bai gamo da saki shi ya bai wa Yusuf kyau shi ya san wa mulki tattalin makaki ne shi ya ce wa dauki raba ka bai kowa na ka nema aiki kowa na bi shi ya kare kai ko ba iyaka an sai da salsalar kowa ta ka ba iyaka an sai da ambaton kowa na ka ba iyaka waye ake wa bege ne kwatan kwacin irinka dukan fadin da ba kai ma to kira shi hauka yaudara ta tare kun wanda bai fadinka
Jama'a assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin yau dai Halima Azumi bai kyaleta ta fito ba ga dimban gaisuwar sashi Hausa na muryar Amurka zuwa ga masu sauraron mu kuma ƴan majalisar Abari ya huce na Facebook kenan Imrana Usman Borno dake Jami'ar Maiduguri sai Sani Maga tare da Aliyu Ja'e Dutse Federal University Dutse sai Habibu Ahmed Ismail tare da Ibrahim S. Sambo Kwarbai sai kuma Awolu Muhammad Yusuf tare da Rabi'u Usman Dan Fulani na ma'aikatar ilimi ta jihar Katsina sai Umar Ibrahim Engineer GDTC dake Azare a jihar Bauchi da fatan kuna nan lafiya ga dimban gaisuwa zuwa ga Muhammad Muhammad wato dalibi a jami'ar ATBU dake Bauchi sai Awal Bashir na Federal University Wukari a jihar Taraba sai Ismail Bello Yemel Hassan Usman Katsina Polytechnic a Katsina sai Aminu Ubafanda a Subeb Kano sai Hassan Isa Talba a Bauchi Yakubu tare da Dauda Auta sai Yahaya A Umar tare da Ahmad Muhammad na kolejin ilimi da ke Azare a jihar Bauchi Yakubu a gaba sai gaisuwar David Abubakar tare da Muhammad Ali M&A officer NPHCDA sai kuma Salisu Saddam tare da Hassan Mustafa Ibrahim sai Alhaji Shamsu Isa sai kuma wato mai sauraron mu Ado Minister Abubakar Tafawalle University a Bauchi sai Hamza Baban Lola tare da Sunusi Abubakar Dan Abuja sai Sani Abdullahi sai kuma gaisuwar Nafi'u Abdullahi Jinjiri tare da Nura Barau a kanan Dabo sai Hafizu Yu Said sai kuma Abdulaziz Usman sai Aliyu Abubakar Idris sai Alhaji Ya'u mai tsuntsaye Bayero University a Kano tare da Dini Muhammad Wudil sai Musa Yakura Chinadi sai kuma gaisuwar Mama Abdulsalamu tare da Musa Abdullahi Gwani, sai Gaddafi Isa Gama School of Technology a Kano State Polytechnic, tare da Abdulrazak Hashim Zaria Abu Zaria, sai Sanusi Huza, sai Bashari Hadaka MRA Islamia Primary School Gumel, tare da Sani Muhammad Yasin, sai Abdul Nasir Ahmad PHCN a Nigeria, sai Anas Abdullahi Abdullahi tare da Sani Manir tare da Kabiru Ishaq, sai kuma Mukhtar KDD Mukhtar tare da Muhammad Sarajo Yusuf Mashi, sai Umar Ali, sai kuma Shamsuddin Bala tare da Awal B Malala, dukan ku da fatan kuna da lafiya.
Jalla wafi girma gyara, jalla wafi girma Allah mafi girma,
Allah ke da mafi girma,
Allah mai kowa,
mai komai, kadirillahi wajha,
Allah mafi girma,
sakin Muhammadin Rasulullahi,
sarkin daraja, Allah kai tsira ga ma'aikin
ya, Allah ne ka ji mutun da aljare
mala'ika da
Allah ne da
ma'aikin duniya, kun san mai zama da ma'aikin,
sarkin Muhammadin Rasulullahi,
da duniya dadi, di dadin duniya, kun san zama da ma'aiki ba
kai didda da zama
da ramana ke sawa mai mulki da abun mulka
mai mulki da abun mulka Muhammadin Rasulullahi
Allah rabu ka dafa mun kullum kaina kawafu ka
Muhammadu Allah ne miki
hukunka jalala abun bauta amsa mun da aburoka baitika ne zanwa annabi ban tsaro su da wasawa
baitika zabi
Allah mai kowa sarkin daraja Allah kai tsira ga ma'aikina
Allah kai tsira ga annabun da babu
kinsa
annabun da bashi da babu bashi da ƙarshe
kun san wai zama da ma'aiki
ba annabun da shi kadai ne a gaba
ba Allah kara salatin ka kun mahamudu uban bauta dan amina ta shada rajoji mai kura kowa gwin kyauta alihi in saka da sabai na sauko sa awakata zal jalal ina gode ma tunda ban ji wani
ai da laka ga wani bayan Allah manya manya a gaban
Allah mai kowa mai komai
Allah ne kowa
jalla mafi girma kai salati ga maulana
salati ga annabun da
Allah kai
daraja
ga ma'aikina ya raduniya dadi di dadin duniya kun san mai zama da ma'aikina
wannan zama ne zai dadin zama da zama
sallama
ga Rasulullahi
gayya baba ka duba kalamaina sayyidi ka kara mun kaunar da macecina ko ina nan fasa jijirin ta a kirjina duk abun ayabawa na san ba zai kai ya ma'aiki ba Allah mai kowa mai komai jalla mafi girma
jalla mafi
sarkin daraja Allah kai tsira ga ma'aikina
Allah kai tsira ga Muhammadin
Rasulullahi ya dadi
dadi a dadin duniya
kun san bai zama da ma'aiki ba ya uban alitu ka sanin rasulullahi wai sallama nake maka sarki alkadarin ku fitar wai musu da ba amsa mun ni ayaban ka banda sular sai wanda di ya zo maka sarki ba zai kwanda takeici ba kai kadai ne abin
so a gaba sai dan bangai suwa za ga masu sauraron sashi Hausa na murya Amurka musamman wannan fili na bari ya huce wato Sani Muhammad Chindu tare da Ahmadu manager sai Babu Jonka da Bako FGGC duka a unguwar Karufin Madaki dake Bauchin Yakubu da fatan kuna nan lafiya ga dan bangai suwa za ga Usaini Ibrahim Madaki Nuhu Bamali Polytechnic a Zaria sai gaisuwar Suleiman Duniyar Rayuwa tare da Yusuf Jibrin na Sarawa State University a Kebbi, sai Bello Zanna na University of Birmingham a kasar Ingila, tare da Babangida Imudu, sai Haruna Yusuf Jingino Sara, sai Mustapha Bashir Abubakar tare da Rimon Buhari mai jama'a, sai gaisuwar masu sauraron mu Abdulkadir Abdulganiyu tare da Ibrahim dan kasuwa Abdullahi, sai Mutuwa Dole bai dai sa sunansa gabaki ɗaya ba, shi ma dan majalisar Abare Huce ne a Facebook, sai Nura Abubakar tare da Yusuf Adamu, sai kuma Abubakar Amin Aliyu tare da Mansur Isa, sai Dalhatu bin Ubaidullah tare da LMGS Fawa tare da Awwal Adam, sai kuma Abdullahi Muhammad da Sadiq A Sadiq, sai Surajo Umar Inusa tare da Ibrahim Lukman, sai gaisuwar Imran SS Tambari tare da Abu Mutawakkil tare da Abdul Faruk Halil, sai kuma Hammani Auyo tare da Salisuddin Abdul, sai gaisuwar Abdullahi Muhammad Sani Tsakuwawa, na fata na fada daidai, sai Aisha Lawan Musa tare da Haya Iyal Yusuf, sai Baba Adamu, sai kuma Sani Justice tare da Sagiru Safiyanu Zem, sai Alhassan Adam Haruna, sai kuma Jamil Rabi'u Tukur, sai Baban Abba Garu tare da Aliyu Kukawa, sai Abubakar Musa, sai kuma gaisuwar Sanusi Abdullahi da Awwal Muhammad Lawan, sai kuma Hamza Sabo Hadija tare da Damina Muhammad Sadiq na Jami'ar Maiduguri, sai kuma Buhari Lalu tare da Muhammad Shamsuddin Kabir Funtua, sai Abdullahi Yakubu Jar da Hassan Abdulkadir, sai Ishaq Umar Imawa tare da Safiyanu Hassan, sai gaisuwar Ahmad Idris Muhammad tare da Yakubu Dan Bazau Sale, sai Salisu Adamu tare da Abdulkarim Uba Hassan, sai Sadiq Haruna Zonal tare da Habu Ibrahim, sai Mustapha Shitu tare da Alhassan Suleiman, sai Salisu Bashir Haruna Yayo tare da Yahaya Bashir M Yahaya, sai Hujjatullahi Umar Suleiman, sai kuma Babangida Sani tare da Abdul Muhammad, sai Umar Imam da Abu Sufyan M Baka Fushi Zakka tare da Abdullahi Danjuma Salahuddin, sai Muhammad Sani Abubakar Tafawa, sai Baba Sanu tare da Umar N Musa da Nasir Abubakar, sai Ibrahim Maitama Bashir tare da Maman Khadija, sai Ayuba Bashir Mustafa tare da Nura Sani Sani, sai Habibu Usman da kuma Isyaku Musa, dukkan ku da fatan kuna nan lafiya.
Komai ka tuna ga da haya wuce hanjanka, shine daya ta da rabu mai masa tsarawa, komai na yabo bai shi bara in dinga fadin hali, shine daya ja kayya da sansane na kaje dadi, kai mai suka kara diko in dinga dadan kaudi, komai wahala ba zan daina fadi na ba, Allah mai kowa mai komai,
Allah ne kowa
jalla mafi girma sarkin daraja,
ai salati ga Allah da
wanda ya ba mu gani
mi daraja
ka magani
yake mai kujerar da mata
ba ku mata halake hadi aurar da halake bigan da halake san sar kaunar sai nake yara jalla mafi girma sarkin daraja Allah kai zira ga ma'aikina
margayi fadar beji ga gaisuwar filabar ya huce zuwa ga Usman Ibrahim, sai Shatima Kabir tare da Isa Muhammad, sai Husaini Abdul Karim Husaini Zuga tare da Abdulrahman Adamu, sai Yakubu Kesto a Bauchin Yakubu tare da Garba Abdullahi Kano, sai Alhaji Mai Kano Abdullahi a Kaduna, sai kuma gaisuwar Hamisu Miltara, sai Abdulrahman Kankiya tare da Ibrahim Nasiru Liman, sai Muftahu Labaran tare da Bashiru Bala Boto tare da Awwal Umar, sai gaisuwar Aliyu Ibrahim Abdullahi Ibrahim tare da Ibrahim M Ya'u, sai gaisuwar Ibrahim Madu tare da Lawan Muhammad tare da kuma Abubakar Salisu Musa da Alhaji Balamika Kaduna, sai Hamza Yusuf a Kano tare da Murtala Musa, sai kuma gaisuwar Aliyu S Fulani Jeep Wiz tare da Adamu Ibrahim Yayari, sai Ibrahim Usman Katagum tare da Ibrahim Dauda Fakali, sai Musa Umar Kano tare da Salisu Muhammad Umar, sai Sani Imran tare da Huzaifa Abdullahi, sai kuma gaisuwar Musa A Sharif tare da Aminu Aliyu ATB Bauchi, sai kuma Aminu Fagwalawa tare da Sadiq Abdullahi Kamba, sai gaisuwar Faisal Umar Chamo tare da Abba Bala, sai Abdul Basir Isaac Ibrahim, sai kuma gaisuwar Sani Suleiman Yakawada tare da Balarabe Baba Alhaji da kuma Umar Muhammad Bauchi.
Tafi daidai annabin rama labai ka Muhammad zulkadari kowa yake kaya sira. Bani nake kira farko Allahu ka kara ban karko zubai toci na sassa ko Muhammad arzikin farko Hamza Maliya majiro ko ya basatin gana dauko Subhanaka ya makagina
ma sauraro anan zamu da sa'aya 20 na yau sai makon gobe da Allah ubangiji ya nuna mana da fatan cewa za a ci gaba da yin azumi lafiya a huta kalau
labbaika muhammad zil kadari salati dai ga shiryayye da madina tubai dubun kai sarki mahmud boyayye guda daya wanda ba sauye kamalin zati zil karami asadin shiriye shiriye
labbaika muhammad zil kadari
allahu kayar da rabbani a ciki a zaka da tijani a hada mun har da jilani da aba isha kasam dani da sharifi rawtatul ahbab maulaya nati shirun sani
labbaika muhammad zil kadari
salama dai ka sha asali makurar zance cikon mali kai mun kudura da saman koli kai buya kai ne fili wayar ke kaya dace yawa
kuma da lakafin mu kai karshen shirin namu na yanzu ga labaran duniya amma a takeice.
Sojojin kasashen Afrika da ke fada da kungiyar Boko Haram sun kaddamar da wani sabon hari ga kungiyar sati daya bayan harin da kungiyar ta kai inda ta kwaci garin Boso na Jamhuriyar Nijar da ke bakin iyaka da Najeriya. Sojojin sun kaddamar da wannan harin ne ga kungiyar Boko Haram a kusa da Lake Chad da kuma dajin Sambisa da ke cikin Najeriya. A wannan harin dai an kai sojoji da yawan su kai 26 su ma sun kashe 'yan kungiyar Boko Haram har su 55. Yara masu yawan gaske ne a gani suna naushin iska saye da safar hannu ta dambe suna waka suna kiran sunan marigayi Muhammad Ali. Hakan na faruwa ne ko daidai da lokacin da jerin gwanon motocin da ke biye da gawar Muhammad Ali ke zagayawa a cikin unguwar su inda ya rayuwarsa wato Louisville da ke cikin jihar Kentucky a jiya Juma'a. Yaran dai sun yi jerin gwano kwatankwacin yadda motocin da ke bin motar da ke dauke da gawar Muhammad Ali da aka nan da akwatin da gawarsa take ciki da wani kyalle da ke da rubutun Arabi. An zagaya da wannan gawar ta Ali a wuraren da suke tasiri a gare shi lokacin rayuwarsa musamman lokacin yana matashi. Daya daga cikin unguwarsu da ke bakin titin lokacin da ake zagayawa da wannan gawar wato Glenda Victor ta ce tana murnan ganin yadda marigayin ya tsara abubuwan rayuwarsa wanda suke tasiri ga mutane da yawa. An yanke hukuncin daurin sama da shekaru biyu ga wani dan Amurka amma haifaffen kasar Syria domin mika makamai da yayi ga sojojin da ke yaki da shugaba Bashar al-Assad. Amin al-Burundi ya amsa laifinsa tun a cikin watan Janairun wannan shekara na cewa ya saba wa dokar Amurka na fitar da kaya kira Amurka domin zuwa kasar Syria.
Kuma da lada haka ne ko muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can anjima da hantsi zamu dawo da wani sabon shirin da izinin Allah inda za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku yanzu a madadin sauran abokan aiki anan sashin Hausa na muryar Amurka ni Muhammad Lalo ke cewa huta lafiya.